أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharh as-Sunnah, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 16 a cikin wannan littafi na aqida. A sati da ya gabata mun tsaya wajen magana akan yi ma shugaba biyayya, aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a wajen biyayya ga shugaba, da kuma mawqifin Ahlus Sunnah akan wanda zai nuna kin yarda ko kuma kin biyayya ga shi wannan shugaba matakal musulmi ne. To shine malam sai koro magana sai ke cewa ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، فقد شق عصا المسلمين أي عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال أنا جينا مجانا أكن وندي هتلاقى شوكبا تنشوكبا wanda ya huta daga kalkashin shugabancin shugaba, ya nuna wannan shugaba daga yau ba shugaban shi bane, ba shi ba yi mishi biyayya, to menene hukuncin shi a shari'a? To shine malam sai yake mana bayani aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a, sai yake cewa dukkan wanda ya huta daga kalkashin shugaba to wannan shine ake ce ma khariji. Idan aka ce khariji, ana nin khawarij kenan, yana daga cikin al'umma ta khawarij, ba khawariji ne. Qad shaqqa 'asal muslimaini wa khalafa al-athar wa maytatuhu maytatun jahiliya. Hakika ya kariya wallin wanda aka dora musulmi a saman kanshi, kuma ya saba ma hadisai daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani mai girma, haka kuma mutuwar shi mutuwa ce ta jahiliya. To me mana yake nihi da wannan maganganu? Yake cewa man kharaja an ta'ati waliyil amri wa shaqqa 'asa ta'a بحجة أن ولي الأمر عنده معاصٍ أو مخالفات كما فعل الخوارج فهذا له حكم الخوارج. يتي دكاً واندا يوتا دكالكشن طاعة نشو غبا دا حجة تتيوى وان نشو غبا ميسابا ألان كوكو ميسابا ما دوكوكين ألان kamar yanda khawarij suka yi na farko. To shine malai yake fa hada la hukumul khawarij, to wannan yana da hukunci na khawarij. Wal khawarij fi'atun dallatun, su khawarij wata al'umma ce batatta. Zuharat bil ratuha fi ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam, ta fara guddu kulbushinta tun a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam. Hina ma jaa Zulhuwaisara, lokacin da Zulhuwaisara ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'ahu yaqsimul ghanima, lokacin da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana raba ita wannan ganima qala lahu i'dil ya muhammad fa innaka lam ta'dil sai zo ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam kai adalci wannan ba adalci bane zulkhu ya sarke sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wailak wailak faman ya'dil idha lam a'dil to wa zai adalci in ni ban yi ba in ni ban yi adalci ba wani ne zai adalci falamma wallar rajul lokacin da wannan ya juya baya mai maganar nan qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace yakhruju min di hada yani min jinsi daga cikin jinsin wannan mutumin wasu za su fito qaumun tahqiruna salatakum ila salatihi za ku tsani sallar ku idan suna sallah wa ibadatukum ila ibadatihi za ku tsani ibadar ku idan kun gan suna ibada wa yaqra'una alquran wa la yatajawaz hanajirhum za ka same suna karanta alqurani amma bayya huce makogaran su yace yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya suna huta daga addini kamar yanda kibiya yake huta daga cikin kuri kaga dai irin ƙarfin yanda yake huta to haka suke bar musulunci yace fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda ku gansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kashe su ku yake su shine ke ne ku yake su a yake su da hujjoji a yake su idan sun dauki takobi idan sun zo suna yada aqidar su to ku yake su wajen bayyana ma mutane cewa abinda suke kira akan shi kuskure idan sun so su fita daga karkashin shugaba har suna kira wasu su fita to ku bayyana ma mutane ku yake su ta hanyar abinda suka yake ku da shi faman ittada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum duk wanda ya nima yake ku yake shi ta gulgudan daidai abinda yake ku da shi idan kuma suka dauki makami suka ce za su yake ku to a lokacin nan kuma kuma haka dauki makami ku yake su gulgudan yanda suka dauka shine ce fa inna fi qatlihim ajran liman qatala yace kai iyakarsu akwai lada ga wanda ya yake su fa yajibu qitaluhum wa dhalika li ajli kaff sharrihim an al-muslimin to ya wajaba a yake su saboda a kiyaye musulmai daga sharrinsu shine malam sai bayani sai ce wa hadha idha azharu as-silaha wa hamalu as-silaha wannan idan za a yake su idan sun bayyana ya sun bayyana makami sun dauki makami amma mujarradi annahum yuzhiruna ra'y al-khawarij wa yatakallamuna walakin la yuqatilu amma dan suna bayyana ra'ayin khawarij suna hudin cewa su bu sayar da shugaba ba wannan bai sa ka dauki makami ka je kashe shi a dan mutun ya ce kai tsaye bai yarda da shugaba ba ko bai ma shugaba da'a bai halitta a gare ka dauki makami ka kashe shi sai dai idan ya dauki makami ya ce zai yaki wannan shugaban sai ya sabke shi to a lokacin nan haƙƙi ne akan ku ko kuma ku tashi ku kare yace walai sama'uhum silahum wannan ba aya tasu yace fa nahnu nunkiru alaihim wa nubayyinu lahum dalalahum wala nuqatilu yace mu abin da yake kan mu za mu musu inkarin abin da suke kira akan shi za mu nuna musu kuskuren abin da suke yi amma ba za mu yake su yace bal walakin idha sara lahum shauqatun wa saru yuqatiluna almuslimina fala yajuzu almuslimina an yatruku in suka dauki mataki wannan bai dace a bar su yace bal yajibu ala waliyyi al-amri an yuqatilahu wannan wajibi ne akan shugaba ya tashi ya yake su wajibu ala muslimina an yakunu ma'a waliyyi al-amri alayhi kuma wajibi ne ga sauran musulmi su kama ma wannan shugaban wajen yake su kama hasala fi khilafati ali radiyallahu anhu lamma qatala al-khawarij bin nahrawan kamar yanda ya wakana ga Ali ibn Abi Talib lokacin da ya yaki khawarij a wannan wuri wanda ake ce mai nahrawa yace wandamma as-sahabatu ilayhi sahabbai kuma suka zo suka bashi goyon baya akai wannan yakin da su yace kama wa qatadu ma'ahu al-khawarij hatta qatalahum sharba kitla, kuma suka gamu sahabbai suka ba Ali bin Abi Talib goyen baya ya yake su kuma yaki mai tsanani. Yace wanada bidalika al-ajr alladhi wa'ada bihi rasulullah, kuma suka samu ladan da aka musu alkawari za su samu idan sun yi, saboda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa inna fi qatlihim ajran liman qatala, yace wa hada min fada'il ali wa fada'ilu كثيرة ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول ولا تسكن فضلا تعبي بن أبي طالب كما يندى هكي دي فضلوا لي ديوة تغياق الخوارج دي ولا تسكن فضلا كما يسامو وحقق فيهم قول الرسول كما يتفتر كما غير تمزوف صلى الله عليه وسلم أكرسو تو أنا ينا ركو كاهم متقبا كما يندى مالي يكاو بياني yana cewa mi bayani akan su wani ne khawarij, kuma daga ina suka fara, wani ne Zulhuwaisara. Zulhuwaisara a wata ruwaya Ali bin Abi Talib ya aika kuma Manzo sallallahu alaihi wasallam wani tarin kudi da ya aika, sai Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rabu irin nasu na annabawa, irin nasu na annabawa. Hasan akwai masu wayo idan aka ba su abu saraba sai su ce ma wani irin rabo kake so a yi, rabon Allah kake so a yi, rabo irin na Allah kake so a yi da manzanci, ko kuma irin rabo wanda aka ce a yi tsaka daidai wa daida. In ka ce rabon Allah kai kuma kana ganin rabon Allah kamar gaskiya za a yi, shi Allah ya ga dama yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab, ya habu liman ya sha'u inazan wa ya habu liman ya sha'u fakur aw yuzawijuhum dhikranan wa inasan wa yaj'alu man ya sha'u akima, wanda ga dama Allah yake wa. Walqad faddalna ba'dakum ala ba'din fi rizq, Allah yake cewa mun faddala walinku akan waninku a arziki, kowa arzikin kowa daban ne, arzikin wannan daban, kuma hanyar samun kowa daban ce, hanyar da kake samu banda hana wani ya samu shi ma a wata hanyar shi daban, kuma samun ka bai sa a ce abin yayi ya kare shi sa wa nabi ya samu ba, kowa hanyar shi da wanda samu, wani yayi wani haka Allah yake, sai ga wani yayi kowa kudi a duniya, in abin a dauko kudin shi ne a tittira kowa yayi samu, amma shi kadai aka tara mai wannan kudin, kuma yake samu wani dala biyu, kaga wannan Allah ke shi yake irin wannan raba yanda yake dama yake, kuma kowa jaraba shi ne yake, kai da aka baka da yawa jarabta ka akai a gani ya za kai, kamar yake cewa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan ajarabta ku ne gani, kai da aka ba dukiya da yawa dan ajarabta ka, kai da aka hana dan ajarabta ka a gani ya zaka hakuri, to haka Allah ke raba shi. To irin wannan rabo lokacin da aka ta yi, lokacin da Ali bin Abi Talib ya aika wannan zinariya a wata ruwaya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba gwargwadon yanda ya bayyana a gare shi da mutanen da suke tare da shi, shikenan sai wani ya zo yana da jiki da yawa, yana da askin shi kolo ne ma yi, ya tare gemu, kuma da ya zo da ka kalle shi kawai gashi nan musulmi ne, mumuni ne tsaye, sai isko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai baka adalci ba, kawai abin da ya faɗa wannan ba adalci ba, ya za a zo a ringa rabo a ba wannan da yawa a hana wannan, ko kuma wancan a ba shi kaɗan, ai kamata a yi rabo daidai wa daidai. Umar bin Khattab ya ce ya Rasulullah a ba ni dama in mutu kan shi, sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi, yanzu wannan kana kashe shi, yaya ta za a ringa yi a gari a ringa cewa ga annabin nan yana kashe mabiyan shi, amma ba shi daga zuriyar shi akwai wanda za su bayyana, zaka gansu da kakan da su ka san mummune suna karatun Qur'ani, zaka tsani sallar su idan suna sallar, zaka tsani sallar ka idan suna sallar, zaka tsani azumin ka idan suna azumi, suna karanta Al-Qur'ani kamar ni amma bai wuce makogoron su, suna fita daga addini kamar yanda kibiya take fita daga jikin kwari, yace idan kun gamu da su ku yake su. To a ruwaya kuma wadda ta zo a cikin Muslim, ita ce ruwayar wannan تغزوه حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم رانا حنين ياكي ني ده اكاي شي بايان فتح مكه فتح مكه مزال صلى الله عليه وسلم يا تنكار غرم مكه ده سوجوجي سمر سوجي 10000 kadan suka huta daidai ku suka huta daga garin makka akwai manzara sallam shi ga Abubakar wannan huta shi daya wannan huta shi da matan shi haka dai aka talabe ana huta yau ga su sun dawo garin makka sun tunkari garin makka da rundunar da inda cinye mutanen makka za su yi ba mai saura sun lullum ka su limtun wannan limtun babu yadda za su yi su manzara sallam ya ce lokaci yayi namaji mai aikin haji ko mu shiga makka fatu makka ce laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulun al masjid al haram in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alimu ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba mazala sallallahu alaihi wasallam suka zo suka shiga makka ba aka she kowa ba sai wasu ɗan tsiraru su ma gargama suka yi a cikin wasu koyi na kohin makka Khalid bin Walid ya zo da wata group tashi tunda shi soji ne wanda ake ba unity kamar wanda ake ba komandama ta wata basa haka sai a bashi mutanen shi shi haka kika yi babban komandani na soji a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu shi yana kai shi da yazo wacce hanyar da suka so su shiga ta cikin ta hanya ce karama daga cikin hanyoyin shiga makka sai wasu suka danyi resistance anan suka kiya ɗan garin makka suka ce a ba a shiga su ne kawai aka yaka amma banda su kawai aka shi aka shiga wannan gari suka ringa gudu da ransu wasu su shiga cikin Ka'aba wasu su shiga gidan wane ne wasu su laɓe manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira shi Abu Sufyan ya ɓoye a gida yana ta kanshi yana tsoro sai aka ce in an shiga gidan shi ma an tsira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duka a tattaro su aka kira su mai guje tsammani zan muku ai kai dan masu daraja ne kai dan masu girma ne suka yi dayawan shi sai ce ku ta yi an tuma talaka ku ta yi na yi muku an sake mu to bayan fatahu makka bayan musulmin da aka wanda suka musulunta a garin makka sun karu a cikin musulmai wasu garuruwa daban-daban sun kara zauwa wasu al'ummu daga wurare daban-daban sun zo to yanzu kuma zancen a tunkarin Hunain ake ita kuma Hunain ina ganin tsakanin makka ce da Ta'if a kama hanya da mutum wajen 10,012 aka tunkari garin aka tunkari wannan yaki soji sai yi ganin wa'ancan nesa ba kusa ba to an kama hanya ana tahiya sai wasu daga cikin musulmai sai suka yawan su sai suka gani lokacin da aka yi yakin Badar suna su kaɗan su 300 ne da 13 su kuma lokacin nan mushrikai su wajen 10,000 da aka zo yakin Uhud su 1,000 ne mushrikai wajen 3,000 yakin Ahzab an lullumta su ma taron dangi aka musu kullun za su yaki suna cikin tsoro suke yi shi saboda su kaɗan ne sai suke cewa to yau alhamdulillah lannugulam min killa ba ƙara cinmu da yaƙi saboda mun kaɗan ne yanzu shi kenan ta ƙare yanzu ko in muka iske mutum murjiya za mu wuce sai suke alfahari da yawansu suke ganin cewa yawansu zai isa su ci yaƙi dalilin wannan kalma ashe sun saba ma Allah sai Allah ya kama su dalilin wannan nuna cewa yawansu da ƙarfinsu zai sa su ci yaƙi ba Allah bane zai ba su nasara wa man nasru illa min indillah وكان حقا علينا نصر المؤمنين لقد نصركم الله الله ne ke ba nasara ba kai kake ba kanka ba yanzu sun kwana a wani wuri asuba tana yi da duhu-duhun nan sai aka ce to a tashi a kama hanya ta hirana ta yi an tashi an kama hanya ashe inda za su bi akwai duwatsuna nan dutse nan dutse wani dan kududdufi ne haka za su bi su wuce sun kamo sun shigo ciki ashe wa'ancan su wanda abokan gaban nasu sun yi filasan mahalba a kote ko ina sun kwanta sallani suna shigowa kawai suka rinka jin ruwan kibiya da ko'ina wuri ne ruɗe buku shirya ba buku tsara ba tun da tsari kawai ku rinka jin ruwan kibiya wannan ya faɗi wannan an kashe wannan ya gudu wannan ya da an rikice an rasa ma ina za a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da alfadarashi yanzu shikenan sai rike wannan alfadara Abu Sufyan da Abbas amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke tare da shi Abu Sufyan yana baya Abbas yana rike da zamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama alfadara wannan suna cikin tafiya musulmai suna gudu an tsorata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai safku daga sama alfadara da shi ya tunkare su suna halbin yake ce musu anan nabiyyu la kazib wa ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya bane kuma ni ne dan gidan abdul muttalib anan musulmai suka ringa labiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dan kibiya ta same su shine zama abin kare su daga halbin da ake yi yanzu a haka sauran musulmai suka tuna cewa manzo Allah na wajen ko kuma kun tsire sai suka dawo to yanzu anan da suka dawo Allah ya taimaka aka sake sabon shiri da kuma aka tantare su sai aka ci nasara a wannan yaki to a wannan yaki sai aka samu ganima ganima wanda ba a taba samu irin ta ba da yawa aka samu an samu raƙumi wannan an samu aƙalla 24,000 raƙumi an samu a dabbobi ƙanana 40,000 an samu kuɗi na azurfa 4,000 an samu 'yan kaso kamar wanda ake kama na yaji an samu 6,000 6,000 aka samu to yanzu da aka tashi rabo sai aka ce to idan mutum yana so za a bashi raƙumi 4 tun da a ciki sai an huta khums ko wannan maganin tun bi shai'in fa anna lillahi khumsu wa li rasuli da abin da ko samu sai aka sa shi gida 5 sai a ware 1 kuɗin wannan su ake rabawa wannan kuɗin wannan ɗayan da ake warewa shi wannan wannan ana ware shi ne wannan na ƙasa ne kamar na misali a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nan a Baitul Mal da ke zuwa su wannan kuɗin kuma kashi kuɗin shi ake rabawa soja wanda suka fito suka bada ransu su ake rabawa to yanzu daga cikin wannan ɗayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara ma wasu kamar daga cikin waɗanda aka bada yanzu misali da aka zo rago kamar yadda suke bada statistics ɗin ko a baka raƙumi 2 ko kuma a baka dabbobi guda 20 ko a baka raƙumi 2 ko dabbobi guda 20 haka dai nake tsammani ko dabbobi guda 20 ko guda 10 haka dai cikin 2 ne haka dai aka yi raba in kana son raƙumi 2 a baka in kana son kuma dabbobi ƙanana a baka su kuma kuɗin sai a ɗauki ɗaya misali ɗukiya guda sai a raba ta sai a baku ku huɗu ku raba ku huɗu ake baku ɗukiya guda ta abin misali in ɗukiya guda tana katamit sai a baku ita sai ku yi jika-jika haka aka rage to haka aka yi rabo a gari yanda aka yi rabo wannan kashin ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wani sai ya ba shi raƙumi 100 sai kira wani sai ba shi dabbobi 100 akwai wanda aka kira aka bashi ya zo Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 60 ne a jahiliya ya shekara 60 a musulunci Hakim bin Hizam aboki ne na yarinta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba sai lokacin fatawar Makka akan shi ne hadisin nan ya zo yadul ulya khairu min al-yad as-sufla Hakim bin Hizam ya zo ce ya Rasulullah a bani kamar ya ga akwai dukiya da wace a bashi yana so sai aka ɗauki aka ɗauka aka bashi ya dawo ce a ƙara mu aka ɗauka aka bashi ya dawo ce a ƙara mu aka ɗauka aka bashi so uku da ya dawo sai mazalar sarsa mai ce mai ita wannan dukiya da kake gani ba komai bace ba idan ka amshe ta a cikin izza da karamci idan an baka ita cikin mutunci da karamci shine dadanta kuma yake jan hankalin shi akan cewa idan ka mutsi mutun wajen ya baka watan zai baka rai bayyasu yana cikin jimami zai baka kuma wataran ma har ya hana ka kai kokari ka samu dukiya ta yanda zai kasance kai ma kana alfahari da abin da ka samu kuma ya ji hankalin shi akan kaderin da guguwa da dukiya kuma sai ya ce mi hannu ta sama ta yi alheri akan hannu ta ƙasa saboda ita ta sama haka take kulle ita miƙa take ita kuma ta ƙasa haka take daga wannan rana Hakim bin Hizam sai ya ce ni kuma banna ƙara tambaya wani dala ba in mutu in koma ga Allah wannan alƙawarin kuma ya cika shi kai haƙƙin shi ake bashi ya ce ya alƙawari shi bai amsa Umar Abubakar Siddiq ya kira shi an dawo daga wani yaƙi ya ce mai ga rabanka ya ce a'a ya ce ba na amsa duk abin da zai kasance ba ni za a yi ya ce ni kuma na haramta shi Umar bin Khattab ya kira shi ya ce mai ga rabanka ya ce a'a Umar bin Khattab ya ce to jama'a Allah ka shaida na bashi haƙƙin shi ya amsa ya ce shi alƙawari ya biya amsa ya ce kuma ya alƙawari ya ce abin da ya yi a jahiliya ya ce sai ya maimaita shi a lokacin musulunci miye a jahiliya ya taɓa ‘yantar da bayi ɗari ya taɓa soke raƙumi ɗari kawai hadiya ya ce to ya maimaita wannan a musulunci kuma haidi babban sahabi ne Hakim bin Hizam to da irin wannan kyautar wasu ne daga ciki har da Hakim bin Hizam manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu irin wannan kyautar to sai zulhu ya sarahe su ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ba wasu alheri da yawa mafi yawansu kuma kamar yadda tarihi ya nuna waɗanda suka musulunta ne lokacin fatahu makka lokacin da aka buɗe garin makka sabbin musulunta ne yanzu suka shigo musuluncin yanzu ne suke koyon musuluncin yanzu ne suke so su san yanzu ne ake so su san ɗanɗano da daɗin musulunci sai manzo sallallahu alaihi wasallam shi wahayi yake mishi takan yi an gaya mishi su waye wa'annan an gaya mashi irin bukatarsu ko irin abin da suke so ko abin da zai kara janyo hankalinsu su kara zama a cikin musulunci sai kira ka haifa karakumi da ne wanda ya kira shi ba shi amsa haka ya ringa irin wannan kyautar a cikin mi ɗayan wannan da Allah ya ce a hudda na Allah da manzon shi wanda ya kumsa kawai sun koyi sanar ya zo ce i'dil ya muhammad fa innaka lam ta'dil kawai ce ya muhammad kai adalci wannan ba adalci ne ka duba annabi zaka gaya wannan magana Umar bin Khattab ya ce ya rasulullah wannan fitina ce zai kawo barni in bijiyar shi zalla su mutunci kyale shi wannan daga cikin jama'ar shi wannan akwai jama'a a bayan shi suna zauwa za su rinka huta daga musulunci kamar yanda kibiya take huta daga cikin gwari abinci kana kashe ta za a yi Muhammad yana nan yana kashe mutane shi yake ga kyale shi to wannan zulhu ya sarai gabaki ɗaya littattafan da aka rubuta tarihin Khawarij sun tabbatar da cewa shi ne asalin wannan fitina ta Khawarij sunan zulhu ya sarai shi fara kada me ake ce masu Khawarij Khawarij su ne wanda suke kafirta musulmi saboda ya aikata zunubi yanzu kawai kana shan giya a wurin suke kafiri ne kai kana yin ƙarya kawo kafiri ne kai kai tsaye kana ana kama ka da zina kawo kafiri ne kai kai tsaye da ka aikata wata kabira da cikin kaba'ir zunub kawo kai kafiri ne su a musu wannan kuma wata firka cewa daga cikin musulmai da mutu kawo jininka ya halatta daga an kama ka da zina ba magana haji yanzu ka duba duk abin da suke magana kan haji su ba ruwan sarsu saboda inda suna aiki da su da biya kai ba mutum don ya aiki da zunubi ka kafarta shi don mai shan giya haddin shi ma a kiyasi aka hudu shi ba ma ba ta da hankali ba aka yi akan ga wani abu da aka ware har ya kai zuwa kisa akan mai shan giya mazala sallallahu alaihi wasallam su wane ne wanda aka kama da shan giya irin su Nu'ayman ne Nu'ayman wani wanda ya sha giya Nu'ayman ake ce mishi ya zo ya sha giya ya zo majalisin mazala sallallahu alaihi wasallam mazala ce ku bige shi aka hudda takalma da nan abin da ke da ku anan aka dan bubbuge shi matsala ce ku kyale shi sai anan sai wani yace kai je wannan Allah tsine maka sai manzo Allah yace me la tal'anhu la tal'anhu la taf'al fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kada ka zage shi kada ka tsine mishi wannan da kake gani yana san Allah da manzon shi Nu'aiman ya tabbata shi yana sha amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana amma tsine mishi albarka haddin da ake mai kun ga irin haddin da ake mishi shi yasa da aka zo wajen ya za a haddade haddin da za a ma mai shan giya ana samu ikhtilafi hatta tsakanin sahabbai wasu suka ce to a mai haddin da a musulunci shine karshe shine haddun kazafi saboda mutum idan ya sha giya yana iya ma mutum sharri iya iya wadin maganganu wanda ba su kamata ba iya wadin iya iya zagin wani iya iya cewa kaza iya iya cewa kaza hatta ya kazafu akhar yana iya kai wahayyama wani kazafi dan haka a mai haddin da ake ma wanda ya kazafi shine 80 jalda fajliduhum 80 jalda wala takbaru lahum shaharatan abada ulaika inda Allah yakum fasihun abi bulala 80 anan ne tufa aka samu sa'ad ibn abi talib suka tahi akan cewa ai bulala 80 din aka zama haka to su kawai su daga kashakiya ka hu wannan daga cikin abubuwan su kenan hallau bancin shi khurujuhum wa yakhrujuna ala ummati almuslimin wa jama'ati suna fita daga kantin shugabancin musulmi daga an ce wannan shugaba ne yanzu kai sai sun ga dama dan yana aikata wani sabo su fita daga kantin shugabancin shi shi kuma fita daga kantin shugabancin shugaba dan yana aikata sabo fitatta ka tahi saban da yake aikatawa wannan bittifaki ahlus sunna wal jama'a shi shugaba ba a warware ku baya a gare shi dan yana aikata wani kuskure ko ya zalunci wani ko gobe shugaban kai kuma ta kowace hanya ya zama shugaba dole ka bi shi ku dai ta yi ya zama shugaba dole ka bi shi zabi aka yi zama shugaba dole ka bi shi wasiya aka yi zama shugaba dole ka bi shi gada yayi daga wajen iyayen shi shugaba ne dole ka bi shi haka musulunci saboda musulunci bai zamu ba bai kamar bai bada ba wata hanya ta tamimiya wadda ta hanyar ta ake zama shugaba illa ijtihadin da sahabbai suka yi shine na ikhtiyaru ahlul hil wal iqd zaban latijawa mutane masu hankali da razanatul aqli masu ilimi su zamna su tattauna tsakanin su su zabo ma al'umma shugaban da zai shugabanci shikenan shine ijtihadin da sahabbai suka yi wannan kuma ya zo lokacin da Abubakar Siddiq zai zama shugaba Abubakar Siddiq zai rasu ya ba da wasiya ce a zaɓi Umar bin Khattab zai rasu Umar ya ba da wasu mutane ce ku zaɓa tsakaninsu ya ba da su Abdurrahman bin Auf su Talha su Uthman su Ali ya sa kuma ɗanshi ya zo ya zauna ya kalla a yi a gaban shi kawai amma bai cikin wanda za su zama shugaba a ciki kuma aka zo aka zaɓi Usman Abdurrahman bin Auf yake cewa sai da yi nabi gida da dukkan mutanen garin Madina ina jin ra'ayinsu akan zaɓen Usman suka ba da amana suka ce zaɓe shi Usman ya zama shugaba haka Ali bin Abi Talib shi wa ittifaki aka yi a lokacin da Uthman aka kashe shi aka ɗora shi zama shugaba Muawiya Hassan bin Ali bin Abi Talib shi ya sauka daga shugabanci ya bar mishi kaga duka wani hanyoyi zama shugaba Yazid gada ya wajen baban shi Muawiya Abdul Malik bin Marwan kudeta ya zama shugaba kaga ga akwai shugaban da ta hararin shi ma ake ya bar mulki a Nigeria akai wani shugaba lokacin sa Abacha na mun cewa ne Abacha su ne manyan soja su ne kai ya ce kawai shi ya lura kawai soja wannan shi dai bai da saba dai sauka ya ce ku zo ku shiga kuma sun zo sun taru kuma kawai gashi nan dai shi dai ya san kawai wannan tahiyya ba ta tashi bace ce ku zo ku kawo ko su kawo su kai kawo su kaga duka hanyoyin da zama shugaba to idan mutum ya zama shugaba musulunci cai kawai ka bi shi wasam'u wa ta'a wa in ta'ammala alaykum abdul habshi Allah manzo sallallahu alaihi wasallam cai kai shugaba a ce bai da wasu gababuwa na jikin shi ko kawashi a cire ko bai da hannuwa in dai shine shugaba dole ka bi shi shugaba ko ba kada fata ka bane dole ka bi shi shi ne zama shugaba inda ba abin shugaba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba abin shugaba inda za su saba shi Allah subhanahu wa ta'ala shikenan la ta'ata illa fi ma'ruf ba yin da'a sai abu mai kyau amma abin da ya shafi abubuwan duniya ne yau da gobe wannan dole kama shugaba dole kama shugaba misali shugaba ya ce kowa ya kawo kaza kaza in dai kana da gaba da yayi tsari ya ce zai yi kaza to yace kuma kowa kawo in kana da dama bada bada kada ka ce kai kaza kaza to wannan rashin da'a ne ga shugaba ko ba zalunta ka bi in dai matakan zai yi abin da ya dace in bai yi ba ya cinye to kai kuma ya kara ma asusun ka yau ne a gobe kiyama an tana da kwanci muni ban ga rigima ba akan abin nan in dai Allah bai jarabce ka da zama shugaba ba ko shugabancin wani abu lasima shugabanci na kasa ko shugabanci na gari in dai Allah bai jarabce ka ba da wannan abu to ka gode ma Allah saboda abin da ya shafi shugabanci abubuwa da yawa suna faruwa ko musulunci ya ce ma kakkai magana to wannan rashin magana taka kai fatan Allah ya taimake ka samu ladan abin kuma gobe kiyama Allah kadai san abin da zaka tara a cikin kai zai mutum ya zo shugabance ka wani abu ya biyo wanda kake da haƙi a kai ya wawure zuba a jinin shi ya tara abin da jikokin shi ba za a yi cinya ba kawai haka nan ya tara ma kanshi zunubi ya tara ma kanshi bala'i gobe kiyama zunuban ka wanda ka dan abin nan ka samu matsala akan sai ka tattaro ka mika mishi ka shiga harkanka kaga wannan ba karamin hutu bane a gare ka in dai Allah bai jarce ka da shugabanci ba shi kuma shugaba in yi adalci shi kuma darajar shi ba karamin daraja ba gare shi a wajen Allah subhanahu wataala amma kai in dai ba ka shugaba bane ba ka ajiye hankalinka ka bi umarninsu matuƙa ba saman Allah bane ba abinda kuma ya kasance haƙƙinka ne a wurinsu wannan kuma sai ku joje a gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wataala to wannan su ne aƙida manya na abin da ake cewa al-khawarij ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su suna da sunaye daban-daban daga cikin sunayensa akwai al-khawarij akwai al-muhakkama ko al-muhakkama ana ce musu al-muhakkama ya sa ake sai musu wannan suna lokacin da aka samu matsala tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan na shugabanci a garin Madina aka dora Aliyu bin Abi Talib matsayin khalifa a Sham aka dora Muawiya a matsayin khalifa sai kasance musulmai suna da shugabanni guda biyu wancan bangaren a Muawiya wannan bangaren Aliyu kuma sai ake kokarin kowa he ya zo karkashin shugabancin kowanne sai aka zo fitina ta abu shi dan ya shiga tsakani aka fara yaki akan kowa ya saddaka ya dangane bari zai zama shugaba na kowa da kowa to ana cikin irin wannan sai aka sami idiye ta yaza ai a zo a sulmunta sai aka ce kowa ya turo da wakili guda a zamna a tattauna a samu solution a fasa wannan yaki Aliyu bin Abi Talib sai ya ce ma Abu Musa al-Ash'ari ya tashi je ayi wannan sulhu da shi daga bangaren Muawiya aka ce ma Amr bin al-As ya taso shi ma sahabi da manzon sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo su game da Abu Musa al-Ash'ari su yi shawara tsakanin su a nema ma musulmi ba wuta wannan sun da shi ne a bar shi lokacin da wancan ya taso wannan ya taso suka gamu sai kuma wasu jama'a suka ware suka ce to kaga wannan abin da za su yi sun dauki hukumcin da Allah kadai zai yi shi sun ba mutane guda biyu wanda ɗiyan adam ne daga cikin sabon manzon Allah dan haka wannan abin da suka yi ba karamin laifi bane ba hukumci inil hukumu illa lillah shi hukumci kawai Allah ne Allah ya kamata a maida wa wannan hukuncin ba waɗannan mutanen guda biyu ba a ce zo su yi sulhu shi kuma Allah ne ba da wannan umarni ko fa ba su hakaman min alihi wa hakaman min ahliha ko in yurida islahan wafiq Allah bainahum wa sulhan asulu alhadi Allah subhanahu wataala yake cewa idan an samu matsala tsakanin ma'aurata ce ki turo wakili shi ya turo wakili a zo a gamu a yi sulhu a tattauna tsakani takan yi Allah ya sa su tsakani shi ne suka yi aiki da wani aya suka yi nan an samu matsala nan an samu a zo a gamu a yi sulhu su kuma wannan sai suka ware suka ce to wannan abin da za su yi wannan abu ne wanda ya sa amma addini ai hukunci Allah yake mai da shi su ne daga cikin abin aqida suke nan ko suka ware suka ce to su sun zama ɗan ba ruwansu zai yaki kowa daga cikin su yaki Muawiya zai yaki Aliyu bin Abi Talib
ka gani su kowa ya tsaki fitina ta ƙara karuwa nan ana neman magani to su sun bullo kai musulunci ya ga tashin hankali a lokacin sai a rasa ma ina makama take wannan babban sahabi ne wannan babban sahabi wannan musulmai ne ga sanan kowa kuma ana cikin fitinar wa za a yi kiran sallah liman ya shiga ɗan wannan kotar su zo su shiga sahu wa'annan su shiga sahu su yi sahu guda su gama kafa da kafa a yi sallah a ƙari ana assalamu alaikum wannan yanan wannan yanan liman guda fitina ke shi ne wani fitina tu a shaddu minar ƙatar fitina ta yi yaƙi balaƙi da fitina ta so daga cikin sunayen su ana ce musu haruriya ya sa ake ce musu haruriya lokacin da suka huto jama'ar tasu sun gamu a wani wuri da wani ke ce ma harura haka ke ce ma wurin a wani gari ne can wajen Iraq ana ce musu naharawan shi ma naharawan shi ma wani wuri ne inda Ali ibn Abi Talib ya ke sa shi Ali ibn Abi Talib da ya ga haka sai wancan yakin waye hasa da mashi ya ce to wa'annan su suka yi dace a yake su masu kafirta musulman wannan a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an gamu da su a yake su sai Ali ibn Abi Talib ya ce to yanzu yaki sabo su ya kamata ya yaka ba ma su a Muawiya ba yanzu kuma ya shiga yaki da wa'annan wanda suka fito da wannan abu ana ce musu ashurat ana ce musu almarika ana ce musu almukaffira ana ce musu as-sab'iyya ana ce musu an-nasiba duka sunayen su su kawai yanzu Ali ibn Abi Talib shi ya fara yaka su kuma ya yake su yaki mai tsanani kuma sahabbai suka zo suka bashi goyen baya akan yaje yake su Ibn Taymiyya yake cewa rahimahullahu ta'ala Sheikhul Islam yake ce al-khawarij wa shi'a yace hadathu ba'da maqtal Uthman khawarij da shi'a sun mutu ne bayan an kashe Uthman bin Affan fi sanatin ula min wilayatihi muttafiqina la tanazu lokacin ne yace lokacin Abubakar lokacin Umar da lokacin Usman farko babu komai tsakanin musulmai to lokacin hukuncin Usman na ƙarshe ya kusa mutuwa a lokacin da fitina ta tashi muharin da ta fara har ya mutu a lokacin Ali ibn Abi Talib har ya kasance suka bazu kuma har yanzu akwai masu irin wannan aqida ta su zaga mutum shi kawai aqida shi kawai bai yarda da shugaba ba ko yace bai yarda da tsarin shugaba ba yanzu kaga waɗanda suka fito misali a nan Najeriya wanda ake ce musu Boko Haram kaga su aqida su irin wannan aqida ce kuma ta taka fitina kuma kullun faɗi ake musulmai ahlus sunna kullun suna ga yansu idan kace zaka fita daga kalkashin shugabancin shugaba kai group kace zaka fita daga kalkashin shugabancin shugaba za ku yake shi to ka sani cewa gyaran da zaka kawo da kake tsammani zaka kawo bannashi sai ta yawa yanzu kaga su sun bullo da fitinai shi asalin wanda ya kafa abin ya riga ya mutu ya dai amma har yau ana girban wannan fitinai ita ce sababin da yasa an ɗauki hankali an maida a wurinsu daga can wasu bullo can wasu bullo can wasu bullo an rikita ƙasa gabaki ɗaya yankin gabaki ɗaya a rikice yake ya kasance babu ikon da ya isa ya yi mitirizan wajen in sun bullo daga can kun rike ne su bulla daga can gwamnati batta da wani mitiris a saman kan gari me ya kawo wannan daga asalin wannan wanda ya kawo abin kawai ya fito ya ce mulkin demokaradiyya mulkin kafirci malamai suka kwatanta mishi cewa ba haka bane ba abin tsarin da ya kasa mulki baka iya kawo tashi kai tsaye wanda ya imani da constitution ya ɗauke shi cewa ya yi alkur'ani mai girma wannan kawuri ne kai tsaye babu wani babu wani shakka a kai don da ɗauki constitution yake ganin constitution ya yi alkur'ani daraja da muhimmanci kuma shi ya yarda da dokokin da suke cikin constitution akan alkur'ani wannan kawuri ne ka waɗe shi kai a tsaye idan ma kana shakka kai ma kana kawarta wanda kuma yake tsammanin constitution din da qur'ani ai duka dokoki ne iri ɗaya ne shi ma wannan kafirci shi wannan kafirci su wanda zai kamanta abinda Allah ya kawo da abinda wani ya dora shi ma kafirci ne wannan haka amma wanda kuma ya yi imani a zuciyarsa cewa lallai Al-Qur'ani mai girma shine sama da kowace doka, amma yana bin wannan doka ne babu yanda zai. Kaga wannan idan ya kasance ta babu yanda zai, kana iya masa cikin babin daruriyat, wanda kuma yana da yanda zai yi yaki amma ya san cewa Qur'anin yayi, wannan kuma fasikanci da zalunci. Fasikanci ne da zalunci, saboda ya san cewa lai yanzu misali mashan giya ne, ya san giya haramun shi kuma zai sha. Kaga wannan ba kawuri bane, mai sako ne. Ka san ƙarya babu kyau kai, ka san wannan ba wani ba kawurci bane ba, sako ne. Ina fata an gane bambancin su. Amma lokacin da kai imani cewa giya halaka ce, kai ka kafa. Kamar yadda in kai imani cewa Al-Qur'ani mai girma constitution ya yi shi, kai ma ka kafa. Ko dai da suke da constitution ka kafa. Babu zancen wani abu zo dai da abin. To akwadamta musu cewa su ajje hankalin su, abin bambance gare shi. Al'umma ce wadda kamar ƙalƙashin mulkin mallaka take tafiya, kuma bata huta ba. An ce an bata ɗinci dai, amma bata huta ba. Har yau juya ta ake, har yau jidansa ake, da su da shugabannin su gaba ki ɗaya tafiya ta tsayyar da su ake. In za ku ɗora constitution ɗin ma daga can ake muku dirte a kawo muku shi a ci gashi. Kenan dan haka a tsaya a tarbiyyantar da al'umma. Takalmi wanda za a tarbiyyantar da su, radda suka kai saman kan mulkin, su suna iya ka sauyin da na yanzu ba su iya kashi da bindiga ko da ƙarfi. Abinda aka nuna musu ke suka ce a su wasu yadda su wasu kasar wani ƙari, su za su kawo gungun da zai yaƙi gwamnatin jiha ya yaƙi gwamnatin ƙasa baki ɗayanta. Shi kenan suka fara kashe mutane, suka fara kashe soja, daga baya kuma suka kashe mutane. Kaga wannan fitina ce wadda ta aiwatar da zub da jinin al'umma, wanda kuma har yau fitinan wannan har yanzu ana girbanta. Shine abin da malamai suke ta kwatanta musu cewa yin haka ba ku san ba me zai iya aihowa a cikin addini ga musulmai. Kaga ya kawo rashin zub da jini, ya kawo rashin tsaro da rashin zaman lafiya. Babu wata fitina a duniya kamar irin ta. Al'amu shine babban ni'ima wanda zaka samu bayan musulunci. Shi yasa Allah ke da cikin suratul Quraysh, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wanda ya ciyar da su kuma har da ba su nutsuwa da aminci da tsaro daga cikin tashin hankali suke cikin su. To wannan khawari su suke haifar da irin wannan fitintunu su kai musulmi su baro su. Su wannan khawari malamai sun yi magana sosai a kansu. Abinda zai kawo ma musulmi sauki kawai kai aiki da wannan magana as-sam'u wat-ta'a wa anta amara alaikum abdul habashi, in dai saboda sabo ne to wannan kar ya sa ko kadan ka ji a ranka cewa wannan shugaban ba shugaban ka bane ba. Malam sai yake cewa wanda kuma ya imani da wannan sai yake cewa khalafal athar, ya saba ma hadisan Manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo akan cewa dole kama shugaba ɗaya. Yace wa maitatuhu maitatun jahiliyyatu, kuma ya mutu mutuwa ta jahiliya. Abinda ake nufi mutuwa ta jahiliya, lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu Larabawa a wannan yanki babu shugaba tsayayye. Shi yasa idan muna karanta tafsira baka taɓa ji ba an ce ga wani sarki wanda katame mai shine sarki na garin Makka, sai dai a ce wanda yake shugabantar kayan kasuwancinsu wanda ake ce Abu Sufyan. Amma misali a ce Abu Sufyan bai da mu na ƙarshe a garin Makka, ya ce kaza kowa ya bi a kowace ƙabila da shugabanta. Idan za a yi wani abu ƙabilun wannan gabaki ɗaya kowa shugabanta yake zauwa, sai an zamna in kowa ya ba da amana kuma ake zuwa yi shi. Babu wani shugaba ɗaya tsayayye. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake tuna musu, yake ce musu wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana, ku tuna ni'imar da Allah ya muku, da'an adawar juna kuke, ƙabila wani da ƙabila wani ba shiri ba ke, haka suke zama. In kuka yi yanzu da anwa da yake, ku karanta tarihin wanda aka yi na su lokacin sa an tara stars wa kabara, an samu wasu ƙabilu guda biyu suka yi ta yaƙi saboda taguwa guda biyu, yaƙi tsere suka yi dahis wa gabara. Ana cikin gudun ɗaya daga cikin wai tsere ne wa taguwa guda biyu, su ne ɗaya dahis ɗaya gabara, ko ina da sunan ƙabilu yanzu ana cikin tseren sai wasu suka binne ɗan wancan kotan guda masu taukowar guda sai suka binne igiya a sama hanya in tasu ta wuce sai su daga igiya ita wacce ta zo ta faɗi suka yi haka nan wacce ta faɗi ta tsere ma ɗaya muharin wanda aka fara yaƙi dalilin wannan ɗan abin aka tasgaji ka duba abu bai kai ka ba abin da bai kai ka ba ya ga an ɓarke da yaƙi to haka annabi isko su musulunci ya haɗa su suka ringa san juna inna mal mu'minu ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum masalul mu'minin masalul muslim mu'min yaje kal bunyan ko eh yastaddu ba'dahu ba'd kamar gini ne kamar birki ne ina taimaka mata haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ringa jan hankalin su suka haɗa kan suka gamu kai annabi ke taka in aka samu wani bangare yana suna yaki da juna ku shirya su idan ɗaya kiya ku ga muku yaki ɗaya wayin ta'ifa ta ji min al-mu'minin taqtalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah kaga duka haka musulunci zai da wannan tsari haka yi isko su kuma Allah subhanahu wataala ya taimaka suka haɗa kansu dalilin wannan to bai yiwuwa a zo ana sanne ku koma wannan bangare ya kasance kullum ba a yarda shugaba ba kullum ba a yarda shugaba ba to za a koma wancan zaman da aka na jahiliya sai kasance mutum idan yana da irin wannan aqida ya yi mutuwa mutuwa ta jahiliya sai da ƙarshe sai malam yake cewa wala yahillu kitabu sultan bai dacewa ko ku tashi ku kashe sarki haramun kuskure ne babba wal khuruj alayhi wa ijara ko kuma a wutar karkashin shugabancin shi ko da ya zalunci yace wadalika liqauli rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi dharr al-gifari wannan kuma hadati ta manzo sallallahu alaihi wasallam ne ga abu dharr al-gifari yake ce isbir wa in kana abdan habashiyya ku yi hakuri ko da a ce bawa ne na kasar habasha bakikirin aka dora shi a kan ku larabawa farare aka ce shine shugaban ku ku yi hakuri ku shi wa qawlihi lil ansar yace ce ma ansar isbiru hatta talqawni ala al-haut suke tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ansar innakum satarawna ba'di asratan fasbiru yace zaku ga abubuwa da yawa bayana zaku ga shugabanni kala kala a bayana azzalimai yace dan haka ku yi hakuri hatta talqawni ala al-haut har sai mun gamu da ku a bakin haut ai mun san haut ko wannan tabkin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma shi za ta tasha daga wannan ruwa kwafukan da suke wannan wurin yawan adadin tarbamu da suke sama yawan kwafufin da suke rufe a bakin wannan tabki wanda horin shi ya fi madara daɗin shi kuma ya fi zumuwa haudu kenan wannan da al'umma na manzo sallallahu alaihi wasallam idan an mintaho haka za mu ta yi akwai wanda za a kare a ce su kuma baya ya ce su wa'annan ma a ce su wa'annan sun sassauya addini a bayan ta su a ce musu su koma to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wasiyyar shi ta kai hakuri har sai mun gama a bakin tabkin hawa kawai idan shugaba na zalunci karbi da shi amma babu zancen tawaye a addini babu zancen rebellion a addini babu shi babu rebellion a addini babu tawaye a addini babu shi a wanda ma malamai suke dan wasu suka dan samu ikhtilafi shine marsh wadda ita kamar dokar da kuke bi ita ta ba ku dama ku huto ku yi marshe ita ce muku idan kun ga abu kaza ko na goyen baya ko na rashin daɗi ku huto marshe pacific ku huto ku jeru ku daga wasu abubuwa ku nuna ku karanta ko ku nuna wata takarda rashin jin daɗin ku a yin kaza ko kuma kuna so a yi kaza nan ne malamai suka ce to tun da dai dokar da kuke bi da ku da shugaban ita ta ce muku idan kun ga wani abu mara daɗi ya zo muku kuna da dama ku je ku suka ba dama amma wasu malamai ma za su kai ita ma ba a yi me yasa kawai ka a kai abin da zai ka fitina a ce shugaba ya sauka ko shugaba an fita daga ƙarƙashin umarnin shi ko wani abu shi ne ba a so a ji musulunci kare fitina ne kawai so ake kusan na lafiya sai ce walaysa min as-sunna qitalu sultan fa inna fihi fasadad dini wa dunyawi fasadad dunya wa din bai cikin sunna a yaki shugaba wasu su ware ce sun yi yaki shugaba bai cikin sunna yace fa inna fihi fasadad dunya wa din saboda a yin haka akwai a bata addini bata duniya da bata addini kamar akwai cutarwa ga duniyar mutane da kuma addinin su sai ce amma wai hillu kitabul khawarij amma wanda yace ya guta ma shi wannan ya halatta ma a yake shi idan aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahli idan suka yi kokarin cutar da musulmai akan dukiyarsu da rayukansu da kuma iyalansu to wannan ya halatta a hutu gabaki dai a yake su kamar misali irin na boko haram ai da suka tashi ba shugabannin kare suke yaka ba har musulman sai su shigo masallaci su watsa ban wani mutum guda ya zo ya kabbara kowa ya mutu ko su aje kowa ya mutu ko su kashe wani haka nan banza wuri to iri-irin waɗannan ya halatta addini gabaki ɗaya musulmi su hutu gadangadan su yake su wannan musulunci ya bada dama a yi haka yace wa laysa lahu idza faraquhum an yatlubahu wala yujhizu ala jarihihim wala ya'khudh fai'ahum wala yaqtulu asirahum wala yatba'u mudbirahum sai dai bambancin su da bambancin kafurai wajen yaki shine idan kafuri kuna yaki ya gudu kana dama haka bi shi to wanda yake khawarij idan ya gudu ya dace idan ya ji ciwo ba i da sashi idan an same shi da dukiya ba amsha ba daukar ta matsayin ganima idan an kama ɗan kaso daga cikinsu ba a kashe su idan aka su kaso ya ce kuma wanda ya juya baya ba a banshi ina fata mun gane bambanci amma shi wanda yake kafuri idan ya fasa yakin bai musulunta ba misali ko ya juya baya kana iya bin shi duk inda yake kamo shi amma shi wanda yake khawarij barin shi ake su ake dawo saboda Ali bin Abi Talib da aka tambaye shi akan khawarij cewa ba kafure bane ba cewa musulmai ne saboda su sun yi gudun kafircin shi zasu fada wannan matsayi haka Ali bin Abi Talib ya fara kenan kaga mu rike da kyau khawarij ba kafure bane ba musulmai ne ɗan uwan musulmai ne sai dai ni ya halatta a yake su saboda sun zo mi ya ɗan musulmai da shugabannin musulmai suna kokarin kashe musulmai kuma kare kai a musulunci ya halatta dan haka dole a tashi a kare kai a kare ƙasa saboda su suna kawo batanci a cikin ƙasa to dalilin wannan ya halatta a yake su to idan suka bar aqidar tasu wannan abin da ake so ne ya kyale su idan aka samu wanda ji ciwo ba zawa a ida sashi idan aka kama aka samu wani abu na dukiya tare da su ba a rike shi kamar matsayin ganima idan aka kama dan kasan su kuma ba a kashe shi amma wa'ancan ana iya kashe su wa'ancan kawai ai akwai lokacin da ayyana ta sako idan kasance ɗan kasan wa'ancan ba su hasa ba kuma kun kama wasu yanzu misali kamar yakin da ake a Palestine da Isra'ila ɗan Palestine suka kama ɗan Isra'ila a hannunsu su kuma suna kashe su sun kawo musu haidu inda ya kasance sun mutu sun yanka wani daga ciki ana iya sautawa ko a sulhunta ko na abu in yin haka yana iya kawo musulunci ne musulunci ya bada kuma mamban cewa lokacin da aka yakin Banu Qurayza yakin Ahzab da aka iske Banu Qurayza da aka kira Usa aka ce ya zo ya hukunci da ya zo cewa duk wanda ya balaga a yanka shi kuma haka aka musu lokacin da aka kama wasu daga cikin ɗan kaso na yakin Uhud ne an yakuna lahu ma kana linnabi an yakuna lahu asra Umar bin Khattab ya ce a kashe su Abubakar ya ce a kyale su aka kyale sai aya ta sauko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya rike wayannan ɗan kasan ka gani to amma su khawarij idan an kama ba a kashe su to su musulmai ne ma'alumi na bada cayi qaumun baghaw alaina min al-kufri far cayi min al-kufri far daga kawur gudun kawurcin ne yasa suka saboda su dama aqida su akwai gulumi akwai ketare iyaka sai da karshe sai malam ya ki da magana shi sai ce wa'alam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatil khaliq yace ka sani babu wani halitta babu wani dan adam da ake ma biyayya a daidai lokacin za a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce ƙarshen magana duk shugabancin shugaba duk ƙarfin shugaba idan ya ce ayi abin da zai saba ma Allah ba a nijeriya yau shugaba ya ce kowa shakiya to wannan kuma ba hurumin shi bane shugaba ya ce kowa bar sallah wannan ba hurumin shi bane kowa ke je haji wannan ba hurumin shi bane la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq sai inda dalili wata larura ta kawo ayi haka wannan ba matsala amma ba larura kawai haka nan ka ce shugabancin kane haka shugabanci ba a kaza Allah ya ce kuma ayi to wannan babu zance a makada ya taba faruwa a wata kasa ina ga Tunisia ce wani shugaba wani lokaci yace azumi yazo kasar sai tsakar zahi dan haka malumai ku zo ayi zamana ayi fatawa yace ma shugaban malaman ya huto aka tara mutane ka huto ka gaya mutane cewa sanyin nan an yi transference kuma yake cewa an gusa shi zuwa lokacin sanyi zuwa wata na kaza ka ya gani ho wannan hukunci ho ba karamin hukunci ba sai wuce ya yi toce to ce ya ko abin da ne ba abin zuwa ya ce sadaqallahu wa kadhaba ar-ra'is ya ce ka jama'a Allah ya yi gaskiya shugaba ha wannan abin da kake nema ma bai yi ba ka ce a ɗauki azumi a gusa shi daga ramadan a kai shi zulhijja ko zulqa'ida ana ka taɓa yi ce yau zahi ake wai ka za ka sa ka ga wannan babu zance a nigeria ga wani to haka ka san wani lokaci in abin ya kai wani mataki wani ya gani ya kai waye wanda zai iya dan sa hannun shi cikin dokokin Allah ya juye wanda ya ga dama ya sauya wanda ya ga dama kuma shikenan aka janye shi ko ba huta yawa abin da shi hukuncin Allah ai ba ta ba in ka taba kuma ka gani wannan ka'ida ce in kana so ka zauna lafiya ka rinka zaluncinka Allah yana yake ka wallahi ka zauna shekara ɗari ruwa kana zalunci Allah bai taba ka amma ranta ka shiga harkar ubangiji to wannan hoye da gani ka sa lokacin tahiyyar mulkin ka yayi ka duba fir'auna shekara nawa yana zalunci shi amma ranta annabi Musa ya zo wahayi ya sauka to lokacin nan a shekar shi ya zo Allah ya ce ai kaza ya ce akai ni ne ubangijin ba babban baki da aka ce to fir'auna wani lokaci yayi ka ce kai ne ubangijin baki da ana rabbukum al'ala kawai ce ruwan da yake ta kafafa da shi aka halaka ya ta wa hazi al'anharu alaysa li mulku misra wa hazi al'anharu tajri min tahti afla tubsiru alfaz yake buga wannan ruwan da gare ni ne mulkin misra ga tekun wannan ka baki tarar kashi na ke bi ya ce kuma a garadar al'afari da fir'auna yanzu a ruwan da yake kafafa da shi a cikin aka halaka shi Allah taimake mu abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu za mu tashi daga wanka da min alil islam wa la yashhadu ala ahadin wa la yashhadu lahu bi amal khairin wa la sharrin fa innaka la tadri bima yukhtam lahu insha Allah